Mai sauraro barista Dalhatu Shehu kenan, lauyan da yake kare Abdul-Jabbar Nasiru Kabara, wanda a daidai wannan lokaci ya ebe littattafansa ya fita daga wannan shari'a, kuma ya ce za su tafi za su ɗaukaka ƙara, saboda ita wannan kotu ba za su samu adalci ba. A daidai wannan lokaci muna jiran su lauyoyin gwamnati su fito daga kotu domin jin martanin da za su yi akan wannan batu na shi barista Dalhatu Shehu.
Sunana Umar Usman Dan Baito, kuma wannan abin da ya faru a gaban kotu, mu muna wakiltan bangaren masu shigar da kara, bangaren gwamnati kenan. Kuma wannan abin da ya faru a gaban kotu, irin hargowa da fita da lauyan mai kare wanda ake tuhuma ye, abin takaici ne, wanda mu a tsarinmu na shari'a duk wanda iwa kotu haka yi kwamitin din laifin da ake ce masa contempt of court, shine yi wa kotu rashin kunya. Shi kuma wannan contempt of court, doka ta raba shi kala biyu, akwai contempt espashi kori da kuma impashi kori. Espashi kori shine ka yi shi a wajen kotu, ka faɗi wata kalma ta cin mutunci ko wulakanci a kan kotu. To duk wanda ya yi irin wannan aikata laifin, doka ta yi mata na don ɗaurin wata shida a kurkuku. Akwai kuma contempt da ake yin sa impashi kori a gaban kotu, ko ka zagi shaida, ko ka yi wa kotu rashin kunya, ko ka yi wa kotu rashin ladabi, ko ka fita daga kotu sanda kotu take shari'a. Wannan idan ka yi, shi ma hukuncinsa ɗaurin wata shida ne a doka. Sannan a shari'a Allah, abinda littattafan shari'a suka faɗa, kamar in muka kalli tuhufatul hukam, akwai inda ike cewa wa man jafa alqadi fata'abibu aulabihi, wanda iwa alkali wulakanci, kamar yanzu kotu tana zaune, wani lauya ya dauke littattafansa ifta, to abinda ifi dace da shi a shari'a shine a ladabtar da shi. Shi kuma ladabin shi ai ba haka, ai ku yan jarida kuna nan, ai ba haka ake wa kotu ba in baka gamsu ba. Sai ka bari kotu ta daga case, sannan ka abun nan lauya no ne suka fita bangaren wanda ake tuhuma, saboda waye ya yi sauraron sa. Ai kotu ce ta yi hurumi, wato akwai abun da ake ce masa technicality, a zo da dabaru na shari'a domin a hana shari'a ta ci gudana. Kafin yau dokar nan ta Administration of Criminal Justice Law ta zo da ka'idoji cewa a shari'a ta laifi, in kana da wani suka ko kana da wani roƙo a gaban kotu, to kotu za ta dinga jingine shi sai a hukunci, sai ranar da za ta faɗi hukunci, sannan za ta faɗi ra'ayinsa. Kuma a yau ɗin nan alƙali sai da irulin cewa ya jingine wani hukunci, sai a ƙarshe zai ba da ra'ayinsa. Ka gane ko? Sai a abun nan, sai a ƙarshe kotu za ta ba da ra'ayinta. Ka fuskanta ko? Haka kuma doka ta tanada. To shi kuma sai ya zaɓi cewa ya nuna abin da yake rashin da'a da rashin tarbiyya a harkar yadda ake bin sawun shari'a. Kotu ta ce ta haƙura, amma na tabbata hukuma da ƙungiyar lauyoyi za ta ɗau mataki da ida ce, saboda dokokin Najeriya, ita court is not a market place, ba kasuwa ba ce da mutum zai zo yi hargowa irin wacce aka yi a wannan. Kuma shi a shari'a da kake gani, ai in mutum ya hango faduwa muraran, to ba irin matakai da ba zai iya ɗauka ba. Kuma kamar irin kafin a zaman yau, ai akwai maganganu da aka yi wanda bai dace ba. Kaga duk tim ɗin nan namu da kake gani na lauyoyi, to wallahi mun zo yi ne saboda Allah da Annabi. Amma kaga da ake cewa gwamnati ta ba da kuɗi, wallahi ko kwabo ba wanda ta taɓa bawa a cikinmu. Kwabo a zaman baya an yi wannan cewa an ɗebo lauyoyi da yawa, senior advocate of Nigeria, wanda lauya ɗaya zai iya wannan aikin. To duk da kake ganinmu manzon Allah, muka tsaya muke karewa alfarma. A cikinmu akwai waɗanda duk sanda za a zo, wallahi daga Lagos suke, daga Abuja suke biyan kuɗin jirgi su koma, wanda kwabo gwamnati ba ta taɓa bayarwa ba. To saboda haka Allah muke
manyan lauyoyin.
Wanne wanda muke tare? Har yau suna nan, har gobe suna nan. Shari'a ce da ike faruwa yau. Ni ina da uzuri, ina da uzuri ba za ka ai, dalilin da isa aka tara mu da yawa kenan, mu wajen 20 a wannan abun nan din, kuma Allah da Annabi muka tsaya muke yiwa. To saboda haka kuma mu already mun riga
sauraro barista Umar Usman Dan Baito kenan, aka saurara lauyan bangaren gwamnati, kuma insha Allah Rabbu zamu tuntubi mai magana da yawun ita babbar kotun jihar, mai magana da yawun wato kotun daukaka kara ta addinin musulunci ta jihar Kano domin jin martanin su akan zargin da shi wancan lauya yayi sannan kuma shi ma bangaren Malam Garibullah zamu tuntube shi domin jin martanin su a dangane da zargin da wato barista Dalhatu Shehu Usman yayi na cewar daga can ake bawa ita wannan kotun umarni Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'a musulunci mai zaman ta unguwar kofar kudu